إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi da muka saki tattaruwa a wannan bagire mai tarin albarka a wannan anguwa ta Zaria a cikin wannan masallaci na Masjid Siddiq a yau muna daren litinin Lahadi kenan wanda ya daidai da 18 hijiran manzon Allah a watan Rabiul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 22 ga watan 9 miladiyyar Isa alaihi salatu wassalam shekara ta 2024 domin ci gaba da karatun littafin mu al-Usul al-Thalatha wannan shine darasin mu na 12 zamu tashi inda malam ya fara yi mana bayanin wasu abubuwa guda uku a cikin su mun yi bayanin na farko da na biyu zamu tashi qala rahimahullah inda malam yake cewa al-thalithatu abu na uku anna man ata ar-rasula lalle duk wanda yayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wa wahhada Allah sannan ya kadaita Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasula bayaya be kamata a gare shi ba ya jibinci wa'anda suka ketara dokokin Allah da dokokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walau kana aqraba qaribin wannan mutumin koda ko shi yahi kowa kusanci da shi wad dalilu mala yake cewa dalili qauluhu ta'ala shine fatar Allah madaukakin sarki da yake cewa la tajidu qauman ba za ka taba samun wasu mutane ba yu'minuna billah wanda sun yi imani da Allah yu'minuna billah wanda sun yi imani da Allah wal yawmil akhir sun yi imani da ranar lahira yuwaduna man hadda Allah wa rasula suna kawance ko suna jibintar wa'anda suke gaban Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walau kanu aba'ahum Allah ce koda ko iyayensu ne au abna'ahum koda ko diyansu ne au ikhwanahum koda ko yan uwansu ne au ashiratahum koda ko ɗan danginsu ne ula'ika kataba fi qulubihimul iman Allah ya ce wa'annan wa'anda suka yi imani da ranar tashin alkiyama kuma suka yi imani da Allah kata ula'ika kataba fi qulubihimul iman wa'annan Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min sannan ya karfafa wannan imanin nasu da wani ruhi daga wajen shi wa yudkhiluhum jannatin sannan Allah zai shigar da su aljannatayya tajri min tahtiha al-anhar wadda quramu suke gudana ta kalkashin su khalidina fiha sun tabbata a cikin wannan aljanna radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah ulaika hizbullah wa annan mutanen su ne ƴan kungiyar Allah ala inna hizballah lalle mutanen da suke kungiyar Allah humul muflihun su ne mutanen da za su samu tsira a gobe ranar tashin alkiyama anan malam yayi mana bayanin wasu abubuwa da ya kamata a ce kowane musulmi da kowace musulma sun sani idan bai manta ba a farko malam yayi bayanin cewa ya zamanto dole mutun yayi biyayya ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abu nabi da malam yayi mana bayani sannan mutun ya kadaita Allah da bauta ya san cewa babu wani mahaluki wanda ya kamata a bauta ma da gaskiya sai Allah subhanahu wataala yanzu malam ya kare wannan bayanin sai malam yake so ya ma bayanin to kai da kai imani da Allah ka gaskanta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi su wane ne wanda ya kamata a ce su ne zaka jibinta a rayuwa su zamanto cewa su ne abokan hulɗarka su ne abokan shawararka su ne kake ba soyayya su ne kake ba kariya su ne kake ba kulawa a cikin rayuwarka ta duniya shi yasa malam yace anna man ata'ar rasul man ata'ar rasul wanda yayi mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wannan shine bayanin malam na farko da yayi yake cewa wa wahhadallah sannan wannan mutumin ya kadaita Allah da bauta shine bayanin malam nabi da yayi la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu su ne nan malam yake so yayi ma bayani su wane ne ya kamata a ce mutum ya shibinta su wane ne ya kamata a ce mutum ya zamna da su a rayuwar shi ta duniya saboda shi musulmi ana so ya zamna da mutanen da za su taimaka mishi a addinin shi da mutanen da ba za su taimake ka a addinin ka ba bai kamata a ce ba mutum ya zamna tare da waɗannan mutanen wannan ayar idan muka dauka al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin shi ya ga wasu abubuwa guda takwas wanda yace su ne dalilin da yasa Allah ya sabkar da wannan ayar a cikin dalilan da ya gai yana cewa wannan ayar ta sabka ne a wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce mishi Abdullah ibn Ubayyin yana cewa wannan ayar ta sabka ne daga gare shi wataran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sharuwa sai wannan sahabin yazo yace manzo Allah da za ka dan raga kadan domin in kai ma maifina tana yiwa idan ya sha wa'annan ruwan tana yiwa Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wa'annan ruwan sai ya raga ma wannan sahabin da ake ce ma Abdullah ibn Ubayyin wannan sahabin sai ya doka ya je kai ma maifin shi yace ma maifin shi ga ruwa na kawo maka kasha sai maifin ya tambaye shi to ruwan menene sai ce ruwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya sha tana yiwa idan ka sha su Allah subhanahu wataala ya shiryar da kai ya haskaka zuciyarka kai imani ka bi musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi baban wannan sahabin Abdullah sai yake ce mishi inda ma a ce hitsarin maifiyarka ka kawo min to sun hi tsarki da sauran ruwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wannan sahabin Abdullah sai ta mushi zahi yazo ya tardo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi ga yadda muka yi da ni da babana shin ko zaka min izini in kashe shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi a'a ba zaka kashe shi ba amma zaka lallaba shi kuma ka kyautata mushi kuma ka mushi biyayya al-imam al-qurtubi yana ganin cewa sai Allah ya sabkar da wannan aya yake cewa la tajidu qauman idan ka samu wasu mutane ba wanda suka yi imani da Allah suka gaskanta ranar karshe sannan kuma suna kawance da mutanen da suna gaban dokokin Allah da dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kalkashin wannan aya al-imam al-qurtubi ya fitar da asar guda takwas wanda suke nuna cewa shine dalilin da yasa wannan aya ta sabka amma al-imam ibn ashur a cikin tafsirin shi yana ganin cewa duka dalilan da aka zana na cikin sabkar wannan aya duka dalilan suna karfafa ma ayan ne suna bayani akan ta amma ibn ashur yana ganin cewa bai zama dole ba a ce ayat tana da wani dalilin da yasa ta sabka saboda idan mun doka surar gaba dai tana bayani ne akan munafikai sannan tana bayani ne akan munafikai da barranta da mushrikai waɗanda suke gaban Allah da gaban dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwala wal bara kamar soyayya da kawance da mutanen da ba musulmai bane ba abu ne wanda addini ya kausa sahalshi akan shi bai kamata a ce wani gari ba da su sun yi imani da Allah kuma suna musulunci ya zamana a ce kashashen da za su yi kamun kafa da su wanda za su zanki shawarta su wanda za su zanki taimakeke ne juna da su ya zamanto a ce wa'annan kasashen kafirai ne wannan idan ka doka akan kasa kenan kamar yadda shi ma mutum a karan kanshi ba a yarda mishi ba a shari'ar musulunci ya riki kafirai da cewa su ne abukan kawancen shi su ne mutanen da zai zanki ba kariya su ne mutanen da za su da zai zanki taimaka musu su ne mutanen da za su kasancewa abukan rayuwar shi anan malamai suna da maganganu zuwa guda uku na farko su masu imani menene dalilin da Allah ya ce kasu jibinci wa'anda suka ketare dokokin Allah kasu riki mushrikai da cewa su ne abukan kawancansu malamai suka gane wasu abubuwa guda shidda wanda a ƙalƙashinsu ne Allah ya umarni ga mai imani cewa bai kamata ba ya yi ƙawanceceniya da mushiriki koko mutanen da ba Allah suke bauta ma ba abu na farko malamai suka ce almuwafaqatu fillahi ala ma yuhibbu shine ana so mai imani ya yi muwafaqa ana so mai imani ya dace da ubangijin shi a wajen san abinda Allah yake so da abinda Allah ba ya so duk mutumin da kake kamna a rayuwa ta duniya to zaka ga abinda yake so kana san wannan abu abinda baya so kuma kai ma kana kokarin ka guji wannan abu to abinda yasa Allah ya umarci masu imani da su nisanci kafirai saboda su yi kamanceceniya su yi muwafaqa da Allah su yi tarayya da Allah a cikin abinda yake so sannan a cikin abinda baya so saboda shi mai imani duk lokacin da ya kasance yana da tsananin imani da Allah to duk lokacin nan ne kuma yake ƙara san abin da Allah yake so sannan kuma yake ƙara kin abin da Allah subhanahu wata'ala ba ya so shi yasa Allah ya sabkar da wannan ayar la tajidu qauman ba za ka samu an su mutane ba yu'minuna billah wa'anda sun yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira yuwaduna man haddallah suna ƙawanceceniya tare da mutanen da suka saba ma dokokin Allah koko tare da mutanen da ba Allah bane suke bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala yayi hani akan masu imani da kasu jibinci mushrikai da cewa su ne abukan ƙawancansu Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani la tatawallu qauman ghadiba Allahu alaihim kada ku yi ƙawanceceniya kada ku jibinci wa'ansu mutane wanda Allah yayi hushi da su qad ya'su min al-akhirah wa'annan mutanen su sirrige sun hidda tsammani daga lahira sirrige sun hidda tsammanin cewa a ranar tashin al-kiyama ba su da wani kaso na lada kama ya'sa al-kuffaru min ashabil qubur kamar yanda kafirai suka gama lamun cewa da mutanen da suke cikin kabari kafirai sun gama yarda cewa babu wani mutum da ke kabari da zai taso ya amfane su haka kuma su ma wa'anda ba Allah ba suke bauta ma sun gama lamun cewa ba su da wani rabo a ranar tashin alkiyama shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci masu imani da cewa kada su jibinci wa'annan mutanen wa'anda ba Allah suke bauta ma ba suna bauta ma gumaka ne wannan shine dalili na farko da malamai suka zana wanda yana daga cikin dalilan da ya kamata a ce mai imani kada ya riki wa'anda suka kafirce ma Allah dalili na bi shine malamai suka ce ta'atullahi fi amrihi shine mutum yayi ma Allah da'a a cikin abin da Allah ya umarce shi Allah ya umarce mu da cewa wa'annan mutanen mushrikai ne wa'annan mutanen kafirai ne wa'annan mutanen ba Allah bane gaban su ba Allah suke bauta ma ba Allah subhanahu wataala sai ya umarce mu da kan mu jibince su kan mu kulla kawance da su kan mu ba su kariya kan mu ba su dama akan su cuta ma ƴan uwan mu musulmi a duk lokacin da mutun yayi wannan to yayi abin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi da cewa kada ya jibince wa'annan mutanen abu na uku malamai suka ce abinda yasa Allah subhanahu wataala ya umarci masu imani da kasi kawanceceniya da kafirai alghadabu lillahi jalla wa ala walhamiyatu lahu mutum ya zanki yin hushi idan an taka haƙin Allah shi yasa malamai suka zana wannan kaso na uku da cewa mutun ya zanki yin hushi sannan mutun ya zanki ma Allah hamayyar cewa wasu mutane suna bauta ma wa'ansu wa'anda ba Allah ba saboda babu wani mutun wanda yake son Allah kamar mutumin da yake da imani Allah yake cewa wal ladina amanu su wa'anda suka yi imani ashaddu hubban lillah su ne suka yi tsananin so ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa idan dai mutun yana son Allah to mutanen da su kuma ba Allah bane a gaban su mutanen da ba bauta ma Allah bane a gaban su mutanen da ba za su taimaka maka ba kai addinin ka sawa'an wa'annan mutanen musulmi ne ɗan uwanka koko kafirai ne bai kamata a ce ba mutun yayi kawanceceniya da wa'annan mutanen domin ganin sun taimaka mishi a rayuwar shi ta duniya haka musnad al-imam at-tayalisi ya fitar da hadisi a cikin musnadikin shi hadisin da muawiyah ibn suwaid ya rawaito yake cewa daga al-barra ibn azib suka ce wadaran suna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kunna inda annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan sahabin yake cewa mun kasance wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tambayar sahabban shi yake ce musu atadruna ajja ural imani authab shin kun san wana bangare ne na imani wanda yake tabbatuwa ga mai imani wana bangare ne na imani wanda Allah ya hilamun ce ma mai imani qulna as-salah wa'annan sahabban sai suka ce manzon Allah ai bangaren imanin da yake tabbatuwa bangaren imanin da Allah ya so ita ce sallah qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce musu as-salatu hasana ita sallah abu ce mai kyau ita sallah abu ce mai lada walaysat bizalika amma ba ta daga cikin bangare na imani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so qulna as-siyam wa'annan sahabban suka ƙara ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bangaren imanin da yake tabbatuwa wanda Allah ya so shine azumi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace musu ba azumi bane hatta zakarna al-jihad fa qala wannan sahabin yace har muka ce jihadi mutun yayi yaki dan daukaka karmar Allah wannan shine imanin da yake tabbatuwa imanin da Allah ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace musu ba yaki bane ba summa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace musu awthaqu ural iman al-hubbu fillahi azza wa jalla wal-bughdu fillah manzon Allah yake ce musu bangare na imani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so wanda yake tabbatuwa shine al-hubbu fillah mutun ya so dan Allah wal-bughdu fillah mutun yayi kiyayya saboda an taka dokokin Allah koko saboda an gwama Allah tare da wani a cikin shirka a duk lokacin da mutun yaga ana wata banna ana taka dokokin Allah to yana daga cikin imani mutun ya ji a ran shi babu dadi a duk lokacin da za ka ga wata al'umma suna bauta ma Allah ba yadda ace ai ba koko suna shirka da Allah yana daga cikin imani injin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake tabbatuwa mutun yayi hushi ran shi ya bace saboda an taba shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan muka lura duk lokacin da mushrikai za su yi wani abu na su cutar da shi manzon Allah bai cika damuwa ba amma duk lokacin da za a taba Allah duk lokacin da za a taba haƙin Allah sannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai fusata idanun shi su yi jajjawuri ya kausasa halshi ba dan komai ba saboda an taba Allah subhanahu wa ta'ala haka Abu Umamah al-Bahili yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi shima ya fitar da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ahabba lillah duk mutumin da yayi soyayya ya so wani mutum dan Allah wa abghada lillah kaki wannan mutumin sawa'an ko dan yana saba ma Allah koko kaki wannan mutumin saboda yana bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba ko kaki wannan mutumin saboda shi ba ya da aiki sai zuwa wajen boka yana warwarke imanin shi wa a'ta lillah mutumin da ya bada dan Allah ka dauki dukiyar ka ba dan komai ba ka bada dan Allah wa mana lillah ka dauki ka hana dukiyarka saboda Allah mutun ne ka san in ka bashi dukiyarka zai je ya saba ma Allah zai je ya shaye-shaye zai je ya tata zai je ya ba karuwai fa qad istakmala al-iman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutun yayi wannan abubuwan ya so dan Allah ya ki dan Allah ya bada dan Allah ya hana dan Allah to hakikanin gaskiya imanin wannan mutumin ya cika a duk lokacin da mutun yaga kuma baya yin daya daga cikin wa'annan abubuwan to a cikin imanin shi akwai rauni wannan hadisin Abu Dawud ne ya fitar da shi al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Ighasatul Lahfan lokacin da yazo sharhin wannan hadisin sai ya ce fa innal iman shi imani ilmun wa amalun shine mutun ya nemi ilimi sannan mutun yayi aiki da wannan ilimin da ya nema wal ilmu thamaratul ilm yace wal amalu thamaratul ilm shi ko aiki shine sassa shine mai karfafa ilimin da mutun ya samu malaka yake cewa huwa nau'an shi ko yin aiki ya kasu kashi bi amalul qalb akwai aikin da na zuciya ne hubban wa bughdan ko taso ko taki wa yatarattabu alaiha amalul jawari sannan bayan aiki na zuciya zuciya taso ko taki ko ta kudirce sannan gabbai su biyo baya da aiki fi'lan wa tarkan sannan su yi ko su bari wa huma al-ata'u wal manna al-imam ibn al-qayyim yake cewa su ne badawa shine hanawa fa iza kanat hazihi al-arba'a al-imam ibn al-qayyim yace wa'annan abubuwan guda hudu idan mutun ya so dan Allah ya ki dan Allah ya bada dan Allah ya hana dan Allah al-imam ibn al-qayyim yake cewa fa iza kanat hazihi al-arba'atu lillahi ta'ala kana sahibuha mustakmil al-iman yake cewa ya kasance wanda yayi wannan abubuwan guda hudu imanin shi ya cika wa ma naqasa minha da abun da ya rage daga cikin wa'annan abubuwan guda hudu fa kana li ghairi Allah sannan aka yi shi ba dan Allah ba kasso mutun saboda wani dan abu na rayuwa kasso mutun saboda wani abu na amfana ba dan Allah ba naqasa min imanihi bihasabihi al-imam ibn al-qayyim yake cewa imanin mutun zai ragu a daidai yin raunin shi a yin wannan abubuwan guda hudu abu na hudu da malamai suke zanawa wanda a dalilin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci masu imani da cewa kas su yi ƙawanceceniya da kafirai shi ne isbatu anna mahabbata Allah ta'ala muqaddama ala mahabbati ghairihi shi ne tabbatar cewa soyayya ta Allah ita ake fara gabatarwa akan duk wata soyayya wadda za ta biyo baya kenan idan mutum zai yi ƙawanceceniya da waɗansu mutane ya kamata ya zamna da waɗannan mutanen saboda Allah idan ka ga cewa suna tsaye da sallah mutane ne wanda suna neman ina ake faɗakarwa ina ake addini waɗannan mutanen ka kulla ƙawance da su ka so su ba dan komai ba saboda su ma suna son Allah saboda su ma suna bauta ma Allah kamar yadda kake bauta mishi haka hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Anas ibn Malik yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa thalathun man kunna fi abubuwa guda uku duk mutumin da ya tsinci kanshi a cikin waɗannan abubuwan guda uku wajada bihinna halawatal iman wannan mutumin ya samu dandano na imani a cikin waɗannan abubuwan guda uku abu na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an yakuna Allah wa rasuluhu ya kasance Allah da manzon shi ahabba ilaihi mimma siwahuma su suka yi soyuwa ga mutum ga dukkanin wani abu wanda ba su ba wa an yuhibbal mar'a sannan ka so mutum la yuhibbuhu illa lillah ba za ka so wannan mutumin ba saboda wani dan abun shi na hannu ba za ka so wannan mutumin ba saboda ya ma hanya zuwa ga wani a'a za ka so shi ne kawai saboda Allah wa an yakra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sannan mutum ya kyamanci cewa an yarji'a fil kufr ya koma zuwa ga kafirci ba'da an anqadhahu Allah min bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da shi daga yin kafirci kama ya karahu kama yadda mutun zai tsani cewa an yuqdhafa finnar ajeuha shi a cikin wutar jahannama wannan abubuwan guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi su hakika ya samu dandano ya samu wani kaso mai tsoka na daga imani shine kai soyayya saboda kai kasance Allah da manzo su kai so duk abunda sai an saba ma Allah duk abunda sai an saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma mi za a samu ka dibi girman Allah ka dibi girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka hakura da wannan abu sannan duk wani kawance ce ne da zaka hada da mutum idan dai ba dan Allah ne ba to babu Allah babu ruwan Allah a tsakanin wannan kawance ce ne ta ku sannan mutum ya kasance yana kyamar cewa ya koma kafirci kama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya cece shi yan musuluntar da shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin addu'o'in da ya yawaita yi shine yana cewa Allahumma ya muthabbital qulub ya Allah mai tabbatar da zukata thabbit qulubana ala ta'atik ka tabbatar da zukatanmu akan yi maka da'a wannan addu'o'i ne wanda koda mutum bai rike ba koda mutum bai hardace su da larabci ba addu'o'i ne wanda mutum ya kamata ya zanki yin su kullun kana roƙon Allah Allah ya tabbatar da kai akan wannan musuluncin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum a wani hadisi manzo Allah yana cewa mutum zai iya waye gari ya kafirta mutum zai iya waye gari ya rabu da musuluncin shi saboda wata magana ko saboda wani aiki da yayi wanda shi bai san da wannan aikin ba wannan sune abubuwa guda hudu wanda malamai suka zana wanda a karkashin su ne ya kamata a ce kowanne mutum mai imani ya rabu da kafirai ya rabu da mutanen da suke saba ma Allah ba dan komai ba saboda wannan abubuwan da malamai suka zana guda hudu sannan su kafirai a kashin kansu menene dalilin da Allah ya ce ka a kyamace su sannan ka a kulla kawance ce ne ya da su sannan ka a taimaka musu sannan ka a shibince su wanda dalili ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ta kalkashin shi ne Allah ya hana cewa a shibince kafirai anan ma malamai sun zana wasu abubuwa na ɗaya daga ciki suka ce muhaddatuhum lillahi wa rasulihi saboda sun ketare iyakokin Allah sun ketare iyakokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bughtihim lima yuhibbuhu Allah sannan su mutane ne wa'anda suna kyama suna gaba da abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so wa mahabbatuhum lima yubghiduhu Allah sannan duk abinda Allah yake so duk abinda Allah yake so to su suna gaba suna kiyaya da wannan abu wa sa'ayuhum fi muharabati dinihi saboda suna kokarin cewa da kudin su da tunanin su da hankalin su da dabarar su suna yakin addinin Allah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masu imani da cewa kassu jibinci kafirai Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa wanda suka yi imani la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya kada ku riki makiyina sannan kada ku riki makiyinku awliya kada ku rike su cewa su zaman to su ne majibinta su ne kuke kawance ce ne da su a rayuwarku abu nabi da malamai suka zana wanda dalilin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ayi kawance ce ne da kafirai annahum a'da'un lilmu'minina sannan saboda su mutane ne wa'anda suna adawa da masu imani yajtahiduna fi i'anatihim suna ta kokarin cewa su ga sun cuta ma musulmi wal mashaqqa alaihim suna ganin suna ta kokarin su ga sun cuta ma masu imani sannan suna ta kokarin su ga sun bata al'amuran masu imani mastata'u ila zalika sabila suna ta kokarin su ga sun cuta ma masu imani suna ta kokarin su ga sun bata ma imaninka da abinda kafiri zai yi ba zai ma bane dan Allah zai yi ne saboda ya ganin cewa a imaninka akwai rauni wa iza tamakkanu minal mu'minin a duk lokacin da suka yi karfi suka sami yardan masu imani samuhum su al'azab za su tutar da su tutarwa mai tsanani a kalkashin wannan Allah yake cewa in yathqafukum idan dai suka samu yardakku yakunu lakum a'da'an za su kasancewa da ku maƙiya ne wa yabsutu ilaykum aydiyahum sannan za su shimfida hannuwansu a gare ku wa alsinatahum sannan da bakunansu bisu saboda su cutar da ku wa waddu law takfuruna sun raya cewa sun kwadaici cewa da ma masu imani za su kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala a duk lokacin da kaga kafirai sun zo suna neman su taimaka muku sun yi wani sansani a daji wallahi ba taimakon ku bane a gaban su a kwana a tashi za su sanya muku wata fitina wadda za ku rasa yaya za ku yi da ita ba dan komai ba wa waddu law takfuruna Allah yace sun raya cewa kafiri da mushriki musuki cewa ba ka rasa imaninka saboda wata jarrabawa da ka shiga a rayuwa haka Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya kuwa anda kuka yi imani la tattakhizu bitanatan min dunikum kada ku doki abin shawara wanda ba masu imani bane Allah yake cewa la tattakhizu bitanatan min dunikum kada ku jimbinci abukan shawara wa'anda ba masu imani bane a matsayin ka na mai imani mutanen da ya kamata kai shawara da su ka jibince su sune masu imani ɗan uwanka amma duk kafiri idan mu'amala ta wuce ta rayuwa ta duniya wani kasuwanci ko wasu abubuwa da kake bukata a wurin shi Allah ya ce la tattakhizu bitanatan min dunikum kada ku doki abukan shawara wa'ansu wa'anda ba masu imani ba Allah ya ce la ya'alunakum khabala ba za su taba boye muku mugunta ba ba za su taba boye muku mugunta ba koda ka dauke shi abokin shawara idan ya hango wata mugunta ya hango wani abu da zai same ka to ba zai tsinkaya maka wannan abun ba wadduma anittum Allah ya ce sun raya cewa ku sha wahala a cikin rayuwar ku ta duniya qad badatil baghdau min afwahim Allah ya ce hakika gaba ta bayyana a bakunan su wama tukhfi suduruhum Allah ya ce abunda suke boyewa a zukatansu akbar shine yafi da su nuna ma suna kamnakka da su taimaka maka da duk abunda kake bukata na mulki amma abunda suke boyewa a zuciyarsu wanda makircin da suke shiryawa Allah ya ce akbar yafi girma Allah ya ce qad bayyana lakumul ayat Allah ya ce hakikanin gaskiya mun bayyana muku ayoyinmu in kuntum taqilun in kun kasance kuna hankalta abu na uku da malamai suka zana wanda ta kalkashin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya hana masu imani da su jibinci kafirai sa'ihum lisaddi an sabilillahi azza wa jal saboda suna kokarin cewa su kangar da mutane daga bauta Allah daga hanyar Allah bi aqwalihim wa a'malihim da maganganun su sannan kuma da ayyukansu wa qawlihim ala Allah bila ilmin sannan suna fadar abunda suka ga dama su jingina ma Allah ba tare da ilimi ba wa iftira'ihimul kadhiba sannan suna kirkiya ƙarya ala Allah suna kirkira ma Allah ƙarya li yudillun nas bighairi ilm saboda su badda mutane ba tare da ilimi ba wa tamannihim kufral mu'minin saboda kullun suna haman a ce masu imani sun kafirce sun dawo suna bauta abinda su ma suke bauta ma Allah yana cewa waddu law takfurun Allah yake cewa sirra ya cewa sun kwadaici cewa ku ma ku kafirce haka Allah yake cewa wa man azlam wane ne wanda yake zalunci mimman iftara ala Allah kaziban wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah Allah ya ce ka abauta ka agama shi da wani abauta ka agama shi da wani Allah ya ce a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yazo ya ce ba haka ya kamata a yi ba wani yazo ya kirkiro wasu ibadu da wasu abubuwa ya ce suna daga cikin musulunci alhali ba su ciki Allah ya ce duk mutanen da suka jingina ma Allah ƙarya ulaika yu'raduna ala rabbihim wa annam mutanen dubbadin badade sai an kawo su a gaban Allah wa yaqulu al-ashhad sannan mala'iku su ce ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim wa annan sune wa anda suka kirkira ƙarya a ubangijin su ala mala'iku su ce ku saurara la'natu Allah tsinuwar Allah ta tabbata ala zalimi akan mutanen da suka yi zalunci akan mutanen da suka shingina ma Allah ƙarya akan mutanen da suka bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba haka Allah yake cewa alladhina yasudduna an sabilillah wa'anda suke kange mutane daga bin tafarkin Allah wayabghunaha iwajan sannan suna ganin cewa a samu gurbatacciyar aqida a wurin mutane suna ganin wannan addinin koda busu hana ka bin Allah ba busu hana ka bauta ma Allah ba to yaya ne za a yi su gurgunta maka imanin ka wa hum bil akhirati hum kafirun Allah ya ce wa'annan mutanen su sun kafirce da ranar tashin alkiyama saboda mutane ne wanda su kullun kokarin su yaya za a yi su kafirtar da ku yaya za a yi su samu dama su cutar da ku yana daga cikin abubuwan da malamai suka zana wanda a takalkashin su ne Allah ya hana a shibinci kafirai abu na hudu yake malamai suke cewa hasiduhum lil mu'minin saboda su suna yi ma masu imani hasada shi mushriki ko shi kafiri duk abin da zaka samu na ci gaban ka na rayuwa to bai ki wannan abun ya salwanta ba idan wata ni'ima kake ciki kana cikin ni'imar tsaro yaya za su su gurbata maka wannan ni'imar ta koma bala'i ta koma tashin hankali saboda kakka samu nutsuwar da zaka bauta ma Allahnka Allah yake cewa ma ya waddul lazina kafaru wa'anda suka kafirce busu taba raya cewa ba min ahlil kitab wa'anda suka kafirce basu taba lamunce cewa ba wa'anda aka ba littafi da mushrikai ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum wani alghairi ya same ku daga wajen ubangijinku wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah yana kebance rahama shine ga wanda ya so wallahu zul fadl alazim Allah madaukakin sarki yana da falala mai yawa abu na biyar da malamai suke zana wanda takalkashin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ajibinci kafirai shine kufrihim kafirce wasu bi ni'amillahi jalla wa ala ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu idan bu manta ba Allah malam ya ce mana Allah shine wanda ya halicce mu sannan shine wanda ya arzuta mu to a duk lokacin da mutum bai bauta ma Allah ba kamar ya canza wannan ni'iman ne da Allah ya mushi da kafirci shi yasa Allah yake cewa alam tara ilal ladina badalu ni'matallahi kufran shin baka gaba zuwa ga mutanen da suka canza ni'imar da Allah ya musu Allah ya arzuta su Allah ya halicce su ba dan komai ba saboda su zo duniya su mai bauta wa ahallu qaumuhum daral bawar suka jeho mutanen su a cikin gidan hallaka Allah ya ce jahannama yaslaunaha to jahannama dai za su shige ta wa bi'sal qarar tir da wannan makoma haka Allah yake cewa wa ja'alu lillahi andadan suka sanya ma Allah abokan kamanceceniya liyudillu an sabilihi saboda su karkatar da mutane daga bin tafarkin Allah Allah yake cewa qul tamatta'u ku dandani rayuwarku ta duniya fa inna masirakum lalle cewa makomaku ilan nar zuwa ga wuta ne wannan sune abubuwa guda biyar wanda malamai suka zana wanda takalkashin su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya hana cewa a jibinci kafirai sannan a kaunace su koko a so su wa'annan mutanen koda ko sun kasance iyaye ne koda ko sun kasance ƴan uwa ne koda ko sun kasance family ne koda ko sun kasance masu imani ne duk mutumin da ya rabu da imanin shi duk mutumin da yake shirka to bai kamata a ce ba ka jibince shi ya zamanto cewa shine waliyinka shine abokin shawararka shine mutumin da kake ba soyayya ya kamata a ce wannan mutumin koda yana da wani haƙƙi a gare ka rayuwa to ka sabke haƙƙin shi amma kuma nuna mai soyayya da taimakon shi wannan abu ne wanda musulunci bai yarda da shi ba a lokacin da shari'a ta ce ka a jibince kafirai ka a nuna musu kauna ka a ba su kariya ka a taimaka musu a wurin su cutar da ƴan uwanmu musulmi menene shari'a menene manhajar shari'a a kalkashin yin wannan nan ma malamai sun zana wasu abubuwa kamar guda hudu wanda sune shari'a take nihi da ta hana cewa ka ajibinci kafirai da mushrikai. Abu na farko ri'ayatu hududillahi azza wa jal, shine cewa a kiyaye iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya sa iyaka tsakanin shi da bayu, cewa su bauta mai shi kadai, shi ko idan sun bauta mai shi kadai ba zai taba azabtar da su ba, koda ko kananan zunuban su sun kai su a wuta, to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bar su ba su dawwama a cikin wannan wutan. Abu na biyu da malamai suke zanawa wanda shine manhajar shari'a shine inkarul munkirul azim, shine mutum ya kyamanci wani abun kyamata, wani abun kyamata babba, allazi la a'zama min, wanda babu abun da yake shi girma, wa huwa shirku billahi jalla wa ala, shine yin shirka da Allah. Babu abun da aka yi ma Allah a doran kasa wanda Allah yake hushi da shi, wanda ba zai taba gafarta ma wanda yake shi ba, shine shirka da Allah. Kinan yana daga cikin manhaj shari'a a cikin kin shibin takafirai, shine ka girmama ka ki abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ki. Allah ya kyamanci shirka, ya hana ayi shirka, haka ya kamata a ji musulmi a ran shi yana kyamata wannan abun. Abu na uku da malamai suke zanawa shine at-tanaddul, mutun yayi hamayya min muwafaqatil mushrikina ala dinihim, saboda su kafirai sun rance cewa za su mutu akan shirka, kuma sannan ba za su taba bauta ma Allah ba, wannan naci wanda suka yi. To haka ya kamata a ce shi ma mai imani ya nace a wurin nuna musu, a wurin nuna musu kiyayya, da wurin kin nuna musu soyayya, yadda suka nace cewa Allah bai isa a bauta mai shi kadai ba, haka mai imani ya kamata ya nace cewa wa'annan mutanen ba mutane ne wanda ya kamata a jibinta ba a rayuwa. Allah yake cewa innal ladina kafaru, lalle wa'anda suka kafirce ma Allah, yunadawna la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum, za a ce musu lalle hushin Allah yayi hushin ku wanda kuke yi tare da ƴan uwanku. Istud'auna ila al-iman, lokacin da ake kiran ku da ku yi imani a rayuwarku ta duniya, fatakfurun, sannan kuna kafirce ma abinda Allah ya ce ai, kuna kafirce ma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai. A ƙalƙashin wannan, tunda sun nace cewa su sai sun gama Allah da wani a ƙalƙashin bauta, to haka ya kamata a ce shi ma mai imani ya nuna naciya, ya nuna jajircewa akan cewa wa'annan mutanen ba za a taba su kariya ba, sannan ba za a taba nuna musu soyayya ba. Abu na hudu wanda shari'a take nufi a ƙalƙashin jibinta kafirai, shine ya samu cewa kafir musulmai sun tsane shi, ba sa cin abin da ya yanka, ba sa shan abin da ya sha a cikin abin shan shi, sannan baya gado, sannan ba a gadar shi, sannan ba a yin arme tare da shi, sannan ba za a jibince shi ba a matsayin waliyi, indai ba ahlul kitab ba, wanda Allah ya yarda da cewa mu aura daga gare su, su ma su aura daga gare mu. Amma in ba su ba, wannan tsanar da za a yi makafiri, wannan tsanar mai yiwuwa a ƙalƙashinta, Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ga cewa an tsane shi, Allah ya shirye da zuciyar shi ya dawo ya yi imani. Abu na biyar abinda shari'a take nufi a wajen kin kafirai shine al-i'tizazu bi dinillahi ta'ala, shine mutum ya zanki girmama addinin Allah. Musulmi shine wanda ya kamata a ce yana ji da kanshi a doran ƙasa, ba kafiri ba. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, mu wasu mutane ne wanda Allah ya girmama mu, ya ɗaukaka mu da musulunci. Fa izabta ghaynal 'izz, idan dai muka nemi ɗaukaka, muka nemi daraja, muka nemi girma da wani abu wanda ba addini ba, azallana Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zai kaskantar da mu. Kenan mutumin da yake da imani shine mutumin da ya kamata a ce yana jiji da kanshi, yana ji da addinin shi, ba dan kun yi ba saboda kafiri ya shiga taitayin shi, ya gane cewa shi musulmi ba kan wallasa ne ba abu na shidda wanda shari'a take nufi a kalkashin kin kafirai shine an-nasihatu lil muslimina wa bayanul haqq lahum shine ayi nasiha ga masu imani su gane cewa fa inna muwalatal kuffar su gane cewa lalle jibinta kafirai qarta ghurru bi ba'dil muslimin abune wanda yana iya cutar da kai duk lokacin da wata ƙasa za ta doki kafirai cewa su ne majibintanta su ne waɗanda za su taimaka mata su ne abokan shawararta to za su kokarin cewa sun cutar da waɗannan musulman waɗanda suka ba su dama kamar yadda muka karanta Allah yana cewa in yathqafukum idan dai har suka samu yarda ku yakunu lakum a'da'an za su kasance cewa a gare ku su makiya ne a gare ku to menene shari'a take so ta cimma menene shari'a take so ta cimma a kalkashin hana mai imani ya jibinci kafiri abu na farko da shari'a take so ta cimma a kalkashin wannan shine tabbatar da imani ga Allah subhanahu wataala ka san cewa waɗanda suka yi imani su ne ya kamata ka jibince su a matsayin abokanka na rayuwa abokanka na shawara abokanka na hulɗa yau da gobe Allah yake cewa qad kanat lakum uswatun hasana haqiqa koyi mai kyau ya tabbata a gare ku fi ibrahim a cikin qissa annabi ibrahim walladhina ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi idh qalu liqaumihim lokacin da suka ce ma mutanen su inna bura'a'u minkum lalle mu murrabu da ku wa mimma ta'buduna min dunillah da abunda kuke bauta ma koma bayan Allah kafarna bikum mun kafirce ma abunda kuke bauta ma wa bada bainana wa bainakumul adawata sannan adawa yanzu ne ta fara a tsakanin mu da ku wal baghda da kiyayya abadan har abada hatta tu'minu billahi wahda hasse kun yi imani hatta tu'minu billahi wahda hasse kun yi imani da Allah shi kadai hasse kun bauta ma Allah wannan shine abin da shari'a take so ta cimma shari'a tana so ta nuna maka cewa shi kafiri koda babanka ne Allah ya sauke koda danka ne koda danginka ne idan dai ya rabu da addinin Allah to mutun ne wanda ya kamata a nuna mishi kiyayya a nuna mishi gaba ba dan komai ba hatta tu'minu billah ba dan komai ake yin haka ba har sai wannan mutumin ya dawo yayi imani da Allah a yanzu idan ka dauka zamanin da muke rayuwa a ciki babu bautar gumakai babu wasu mutane da yanzu a ce a garin maradi ga wata anguwa suna bauta ma gumakai ko suna bauta ma rana ko suna bauta ma wata ko suna bauta ma kabarruka amma akwai wasu abubuwa da mutane suke yi wanda mun yi bayani a satin da ya wuce suna hidda mutun daga cikin musuluncin shi duk mutumin da zai yi shirka duk mutumin da zai je wajen boka ko wajen dan duba ko wajen dan arwa wannan mutun ne wanda ya rabu da imanin shi a kalkashin haka shi ma zai shiga a cikin wannan ayat ya kamata a nuna mishi kyama ya kamata a nuna mishi gaba ba dan komai ba har sai ya bar wannan abun da yake abokinka ne zaka ga cewa yana darma ellayu yana ɗan shirke-shirken shi to ya kamata ka sauya mishi dan mi hatta tu'minu billahi wahdahu har sai ya kadaita Allah da bauta har sai ya bar wannan ɗan darma-darman da yake yi wannan shine abin da shari'a take so ta nuna mana abu na biyu da shari'a take so ta nuna mana a cikin kin waɗanda suka kauce ma hanyar Allah shine saboda su yi imani idan suka yi imani to sun kasance su ma ɗan uwanmu ne za mu nuna musu ƙauna za mu nuna musu soyayya sannan za mu taimake su Allah yake cewa fa in tabu idan dai sun tuba wa aqamus sala suka tsaye da sallah wa atawu zakka suka bada zakka fa ikhwanukum fid din to wa'annan su ma ɗan uwanku ne a cikin addinin musulunci idan suka ce sun bar ɗan shirke-shirken da suke yi sun bar ɗan turbuɗe-turbuɗen da suke yi sun dawo suna bauta ma Allah to anan idan ɗan uwa ne sai a nuna mai soyayya idan mata ce sai a nuna mata soyayya idan ɗan uwa ne sai a nuna mai soyayya amma a duk lokacin da mutun ya huta daga hanyar Allah to wannan mutun bai kamata a nuna mishi ba soyayya bai kamata a nuna mishi kawancecceniya ba wannan maudu'i ne wanda zaman makini ya kamata a ce an yi akan shi amma zamu takaita ananniya ba dan komai ba saboda yanayin lokaci Allah subhanahu wataala da yace ka aso kafirai ka a nuna musu soyayya ba wai yana nihin haka ba a cutar da su kuna zamana da su misali a gare guda ba haka yana nihin ka cuta musu ba ba haka yana nihin a ci dukiyar su ba ba haka yana nihin a zubda jinanan su ba ba haka yana nihin a uzura musu ba a hana su shakat a'a shari'a ta sa wannan kiyayyen ne ba dan komai ba saboda ya gane cewa yana akan bata yana akan bata domin ya dawo ya shiryu ya koma yana bauta ma Allah shi kadai za mu tsaya a nan abinda muka karanta dai da Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure ko tantuba halishi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.